Mai sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun shari'a musulunci mai zamanta a kofar kudu karkashin mai shari'a Ibrahim Sarki Yola inda kotun ta sanya ranar 26 ga wannan watan dan ci gaba da shari'an nan wanda gwamnatin jihar Kano ta gurfanar da Malam Abdul Jabbar Nasiru Kabara wanda ake zargin sa da laifin batanci ga fiyayyen halitta zargin da malamin ya musanta tun a baya a zaman kotun na yau alkali ya karanta wata takarda wanda ya bayyana cewar lauyan Abdul Jabbar barista AO Muhammad San shine ya aika da ita wannan takarda yake shedawa kotun cewar sun daina kare malam Abdul Jabbar a wannan shari'a wannan dai shine karo na uku da lauyoyin kariya suke fita daga cikin ita wannan shari'a sai dai malam Abdul Jabbar ya bayyana wa kotun cewar ya rubuta takardar korafi zuwa ga wanda ya hada shi da shi wannan lauya akan cewar lauyan baya bin ka'idar da suka shimfida tun da farko kotun ta kuma yi umarni a kan cewar maga takardar kotun ya rubuta takarda zuwa ga lauyoyin da suke bada taimako a taimakon shari'a wato legal aid don su zo su kare shi malam Abdul Jabbar a wannan shari'a da ake yi kuma a daidai wannan lokaci muna tare da shi wato ɗaya daga cikin lauyoyin gwamnati wato Professor Nasir Adamu Aliyu barista za mu so mu ji abin da ya faru a wannan kotun
sunana Professor Nasir Adamu Aliyu kuma ina bangaren masu gabatar da kara dama yau an zo ne domin masu gabatar da kara su yi cross examination wato tambayoyi ga shi wanda ake kara to kuma sai kasance mun samu takarda daga hannun lauyoyin da suke kari wanda suka nuna cewa sun janye kari da suke masa domin ya tuhumance su ya zarge su da abubuwa da yawa kuma kamar yadda kaji alkali ya faɗa shi ma an rubuto alkali an gaya masa so bisa haka shi wanda yake kara yace yana so a ci gaba to amma an ka lura ya magana mai harshen damo yace a ci gaba amma yana ci gaba da neman lauyoyi to duk da yake kashi na 269 sakin layi na 4 na dokar tafi da shari'o'i ta Kano ta nuna in aka ja masa kunya aka gaya masa aka gargade shi yace a ci gaba sai a ci gaba to amma mu sani tsarin mulki sashi na 36 shine a gaba ya nuna cewa shari'a irin wannan dole ana buƙatar mutum ya kasance akwai lawyer kuma sai muka roki kotu cewa ko ta bashi dama da lawyer ko kuma akwai legal aid counsel wato lawyer ce mako gwamnatin tarayya take bayarwa cewa lalle kotu ko ta sa lalle kawo lawyer a ci gaba ko kuma ta umarci ita wannan hukumar ta kare shi wanda alkali daga baya ya yanke shawara ya ce ya dauki zabi na biyu ya umarci wato legal aid counsel da su bashi lawyer wanda lawyer ne zai kare shi ba ko kuma kaga zancen tuhuma ba ta so ba da yake masa wannan aiki su ne dole su abin da muke cewa shine gashi dai kana gani lawyer nan ba wanda daga cikin su ya zo gaban kotu nan ko ya rubuto yace ana masa barazana ga ransa duk da kaji ya kore yace a shi lawyer sabo ne yake magana to sabon lawyer kaga lawyer da yake cikin magana aka san shi bai ci masa barazana ba sai lawyer da bai shigo ba saboda haka gaskiya ni ina da shakka akan wannan to wata kila wannan da ba ganu ne kurin da yayi niyya zai kansa domin kuma yana dama haifa da abin da yake ganin shi ne la'i kota da duba a yanzu kota riga ta yi umarni saboda haka amma kota ta duba ta gani idan ya kawo lawyer shi lawyer sai ya so kota ta duba domin tsarin mulki ya ce kowa iya da iko ya gabatar da kara ko ya kare kansa bisa lawyer da ya zaba na radin kansa to amma kaga wannan kallo ai yanayi ne yazo yau ai gaba gobe ai baya lauyoyi lauyoyi kashi 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 wajen kashi uku kenan yana sallama ko ya kora kuma za ga in ka kida lauyoyi ai kusan sun kai kusan 10-20 ma ba to an ce kugon kurciya jawabi ne ko mai hankali ce ganewa a ce na ɗaya na biyu na uku
to tuni dai kotun ta sanya ranar 26 ga wannan wata don ci gaba da sauraron ita wannan shari'a sunana Yusuf Nadaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun shari'a musulunci mai zamanta a kofar kudu